Padma, 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 na na. Padma, 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 na na. Ga wani dan almajiri wanda kai kai shi anan Maiduguri, sunansa ne Abba Jinjina Sha'iri. Roƙon da nayi ka azana a mimbari, an bayyana babu kamar ta a ko'ina, an bayyana babu kamar ta a ko'ina. Na na
Padma, 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 na na.
Kayo yabo ya wanda ya zarce hankali, kai wa ainihin rahama sirkin Ali. Manzan da babu mai kinai sai jahili, ka sake mai ka daɗa masa ya Ali. Ka sanya du Ali ashabuka da auliya kudubul makatu bahanya sa.
Padma, 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 na na.
Ako ina barhamni mai bani ne, duk abinda zana fitar daga shehuje da dafa'i Jibri mana jingine, Arazimi Shaudan su malule, Atiku ne Konce dan Sala ne, Yarwa ne Shewa Ahmadi Yarwa imami. Sai da Fadma muduru kusa murere yaban a gaban jama, sarauniya salamu alaiki mukarrima, sarauniya salamu alaiki mukarrima, sarauniya mun gode miki Fadma, sarauniya mun gode miki Fadma mama. Sani da Hussein munaki ne, duk abin da Rabu ya yo domin ki ne, bayin ki ne komai kika so ki na ki ne, karshen batu Allah annabi na ki ne. In ban da ke waye mai yi wa kauni ne, duk uban da ya ja da isar ki shege ne.
Padma, 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 na na.
Bakuraishiya yabanki ake tintintini, hasikenki ne ya zuku a wannan zamani. Yau babu mai sanin akadin sai mu'mini, kaunar rikice ta sa aka yi mini rawani. Daga an faɗe ki sai na ji hai daga zuciya, daga an faɗe ki sai na ji hai daga zuciya.
Padma, 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 na na.
Kin zarce dukkanin wata mai girma isa, wallahi ko suna yaki sai mun fallasa ajinsu ne kiyayyar dole mu kwankwasa me hankali yau zai gane tikar isa abanta ne yace mana ita umminsa ce abanta ne yace mana Fatima ita din tsoka ce
ayya 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 mama
da dan gari akan ci gari ku fito ku ji a gidan su mu muke dada neman agaji bayan suwa yake maka zo ka fada inji wanda yayi kama da su ya shagalta saya akaji sanadin su ne akai maka baiwar ilimi to ka girma masu shine zantar ilimi
Fatima Fatima
zaka gani sanadin su ne anyi mutan mazam sheda na isar su ne wanda ya kariyata jannama dole gidan sa ne mu mun fada Fatima ramar kauni ne sai mun fada Fatima ramar kauni ce sai mun fada Fatima ramar kauni ce ku ce
Fatima 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 Fatima
sama ta su ce sama ta su ce kasa ta su ce kasan kasa ta su ce yau ta su ce gobe ta jibin ta su ce me za ka ce an aka ce ka fito ka ce ni zana ce Fatima ta fi gaban aje kafin ku ce annabi ya ce Fatima rahama ce
sai yaya haya
tawassuli nake yi ummar kisan dani kisa dani cikin sha'anin ki kije dani kaman Fatima ba mai sai da ni kila amni kar tafiyar ta gaji da ni in kin kace Allah yayi baya shawari to kila amni umma ki ba na maganin kwai
Fatima 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 Fatima
wa zai bani ya karaban sitirar kice da sitirta nan da can da ba abuke da ba rama ko kadan Fatima banda kamar ki a can da nan kaunar kice ibadar abba a ko ina kaunar kice ibadar abba a ko ina na na isar sharu mai Fatima arifi kila amni cikin tafiyar ki lutfi ki kashifi mu shafa sifar mai korafi domin isar aban zaituna aban da tafi nana dan isar amadiyar wa aladafa aladafa ummul khaira asaki mun rumfa
Abba ne, abba ne, abba ne, abba ne, na na